Allah ya saka wa malamin mu al-Sheikh Kabir al-Arabi da waɗannan gwalagwalan jawabai da yi da alkhairi jawabai da a ciki ya tattabo mana hujjojin maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da kuma wato abin da ya shafi soyayyar ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ya kamata a ce ana son annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama to alhamdulillahi a ciki mala yayi bayanin akwai hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'ati alquran manzo Allah yana cewa kula dabtar da ƴaƴanku akan abubuwa guda uku san an wato san ma'aiki alaihi salatu wassalam san ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma karatun alqur'ani to alhamdulillahi wannan hadisi duk lokacin da akai magana sa yana magana ne akan mu'jizar maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta yanda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya lissafo abubuwa guda uku na farkon su san annabin da kuma san iyalan gidansa da kuma wato yawan karatun alqur'ani to duk wani taro da dan adam zai yi in dai ba maulidin sayyidina rasulullah bane ba a samun waɗannan abubuwa guda uku a wajen maulidin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama za a samu san annabi dama abin da ya tara mu kenan sannan kuma ba zai yi a so annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san iyalan gidansa ba sannan kuma a wajen maulidi duk kafin mu fara taron mu sai an bude mana da karatun alqur'ani to wannan yana gwada mana wato girman maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabanin dukkan wani taro da zaka ji ko da musabakan qur'ani ne ko wani abu makamancin haka ko taron yana da alaka da addini kai tsaye to idan mutum yaje yace zai yi wani abu daga cikin ukun nan kila sai dai ya dauki bangare daya amma ya hada su uku a taron ba zai yi ba kamar misali musabaka alqur'ani mutum yaje yace ya zauna akan minbarin musabaka za a ja mai karatu wani karatu zai yi sai yace shi yana son ya dan taba tarihin manzo Allah ne da darajarsa da mu'jizozinsa da kuma girman iyalan gidansa to a lokacin za a kwace sifika a hannunsa saboda taron ba a yi shi dan wannan abin da yazo yake so yayi ba to amma wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a samu san annabi za a samu san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma za a samu karatun alqur'ani dan haka ɗaya daga cikin mawakan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa nahya bi zikrakum idza ghibtum wa anna ala inna tizkara al ahibati yunashna aba tanzur al tayr al muqaffasa ya fata idza hanna shawqan ada ila al maghna yace da wato wa nahya bi zikrakum ya rasulullah muna rayuwa ne da tuna ku ya maikin allah alaihi salatu wassalam idza ghibtum wa anna koda a zahiri ya rasulullah ba ku tare da mu a zahiri ba ku tare da mu to wannan yana ɗaya daga cikin wato maulidin sayyidina rasulullah abu ne wanda yake bada alaka da zuciya kai tsaye dan haka shi ma wani mawakin sai yake cewa inna linnasi kullu amin idain wala nafika kulli yawmin eid ko kullu yawmin eid yake cewa ya rasulullah mutane suna da idi biyu ne a shekara suna da misali babban sallah suna da karaman sallah amma mu kuma ya rasulullah koyo shi a cikin idin ka muke maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mukan kibe mai kaman watan Rabiul Anwar kaman wato ranar Litinin da sauransu irin wannan in sun zo saboda manzo Allah shi ma ya kibe ya ce zaka yawmun wulidtu fihi a wannan rana ni ma aka haife ni to amma da ba dan wannan ba koyo shi mu lokacin maulidin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda ma dama mutun yana rayi to ma'ana rayuwarsa kaman wani abu ne wanda yake gwada mai maulidin manzo Allah saboda dukkan halittu Allah ya yi su ne daga wato samuwar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma inda shi Yusufun Nabani yake cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihi al anbiya'u illatal kauni anta kunta walaulaka ladamat fi ghaibiha al ashya'u tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine illatul kaun shine dalilin samuwan dukkan halitta ashe lokacin da nake same annabi ne dalilin samuwata to samuwata ita kanta kaman wani tana abbara wato maulidi ne na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama sannan shi Muhammadul Kabir al-Arabi ya taba wato abin da ya shafi janibin soyayyar maiki alaihi salatu wassalam to soyayyar maiki alaihi salatu wassalam akwai abubuwa da basu kai dan adam kima da daraja ba amma waɗannan abubuwan su kansu suna son sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da haka dan adam in ya ga waɗannan abubuwan suna son annabi to a mazaunin sa na wanda yafi waɗannan abubuwan daraja sai ji shi ma bai da zabi sai dai ji yana son annabi sallallahu alaihi wasallama misali sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama akwai kututturan dabinan nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutuba akan sa to lokacin da sahabbai suka yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai akai mai minbari ya batsaiwa akan wannan kututturan dabinan yaje yana hawa wannan minbarin kututturan dabinan sai yana kuka saboda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya batsaiwa akan sa sayyidina umaru yana cewa laqad kana juzwun takhtubun nas alaihi falamma kafara an-nasu ittakhadha minbaran litusmi'ahum fahanna al-juz'u wa baka fazalla yabki hatta wada'ta yadaka ash-sharifata alaihi fa ummatuka aula bil hanin ilayka lamma faraqtaha bi abi anta wa ummi ya rasulullah yake cewa da ya rasulullah akan kututturan dabino kake mana khutba lokacin da jama'a suka yi yawa kabar hawa ka kututturan dabinan ya zamana kana hawa kan minbari wannan kututturan dabinan yayi ta kuka yana begen ka sai da kazo ka dafa shi ka dora hannunka akan sa sannan wannan kututturan dabinan yayi shiru yace to fa ummatuka wala bil hanini ilayka lamma faraqta al'ummaka ita ce kamata ta dinga begen ka tana kaunanka lokacin da aka ce ta rabu da kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ina fansan ka daren mahaifina daren mahaifiyata sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da suke jama'atu ne suna son annabi kama akwai dutsen Uhud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shigewa tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin istilahin su na malaman tarihi sukan ce annabi yana karami to manzo Allah yin yazo shigewa yana jin wannan dutse yana ce mai assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah yace da na juya fa iza bis sauti yanba'isu min al-hajar manzo Allah sai yace sai naga ashe muryan ne yana fitowa daga jikin dutsen nan ne sannan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazo ya zauna akan wannan dutse na Uhud da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar da sayyidina Usman wannan dutsen saboda annabi ya taba shi sai ya ji dadi ya kama girgiza yana rawa manzo Allah sai ya taka shi da kafa sai ya ce mai uskun ya Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace ka nutsi ya kai dutsen Uhud akanka akwai annabi akwai wato siddiqi sayyidina Abubakar kenan akwai shahidani sayyidina Umaru da sayyidina Usman radiyallahu anhum ajma'i sannan wannan dutsen manzo Allah da karshe sai da ya bashi shaida yace jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen Uhud yana son mu muna son shi to idan dutse zai so sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai kaga kai ma a mazaunin ka na dan adam baka da wani zabi banda ce ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a cikin son sayyidina Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallama mafita take kuma shi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani abu ne wanda an ce su mai son ka yanda Bahaushe yake fada su mai son ka ba laifi bane shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu yana fada cikin hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu ayoyi biyu a cikin Alkur'ani aya ɗaya tana magana akan mutanen annabi Ibrahim aya ta biyu tana magana akan mutanen annabi Isa kowannen su yana cewa idan Allah ya yafe wa mutanen sa shikenan in kuma Allah ya ga cewa zai musu hukunci akan laifin su to dama shi wannan Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin lamarin sa manzo Allah da ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu sai ya fashe da kuka sai Allah ya turo malaika Jibrilu yake ce ka tambayi wato Muhammadu sallallahu alaihi wasallama menene ya sa shi kuka tare da cewa Allah ya san menene dalilin to aka tambaye annabi manzo Allah ya ce ta'ammaltu hala ummati na lura da yanda halin al'umma na zai kasance a ranar kiyama to nan sai aka ce to aka turo malaika Jibrilu yace Allah yake cewa yake ga malaika Jibrilu ya ga annabi cewa watu bazamu bata makare akan al'umar ka bazamu yardar da kai har sai ka yadda mana za a baka ceto nan wasu suka ce aka saukarwa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yutika rabbuka fatarda Allah zai baka ceton al'umar ka har sai ka ji ka gamsu ka yadda da haka sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu yake cewa qara'na fi duha wala sawfa yuta fasarra qulubana zakal abau وهاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يسعو yake cewa rasulullahi mun karanta a cikin suratul duha Allah zai baka ceton al'umman ka har sai ka yadda wannan albishir da Allah ya maka ya faranta mana rai yake ce in dai haka ne kuwa ba zai taba yiwa ya rasulullahi ya irin tausayin ka a ce a samu a cikin al'umman ka wanda za a walakanta shi ko azabtar da shi ba inji sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son al'umman sa yana son al'umman sa kwarai da gaske dan haka idan an zo an yi mai maulidi an so shi to wannan mu ma kaman mun so sayyidina rasulullahi kai mai surutun nan kai hakuri ko ka tashi kai malami surutu ko kai hakuri ko ka tashi wannan yana daya daga cikin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake son mu dan haka lalle mu ma ya kamata mu so annabi sallallahu alaihi wasallama mu rike annabi sallallahu alaihi wasallama mun yaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi yana daukaka da yaban mu bane mu ne muke daukaka da yaban annabi kamar yanda mutanabbi ne yake yaban wani yake cewa walam amdahka tafkhiman li shiri walakinni madahtu bikal madiya yake cewa ban yabe ka dan in girmama wato asalin wai waka na ni da nake yin waka wato ban yabe ka dan in girmama ka ba yake cewa lokacin da nake yaban ka me wakan ne yake yaban kansa to lokacin da kake yaban sayyidina rasulullahi ba annabi kake yabo ba annabi shi kake yabo amma kuma daukakan yana komawa kanka ne saboda shi dama tuntunin daukakakke ne Allah ya riga ya daukaka shi ya mustafa al-kawn min qabl nash'ati adam wal-kawn la yuftah lahu ighlaqu ayarumu makhluqun thana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al-khallaq to Allah ya riga ya rufe wa annabi komai da haka wani mawakin manzo Allah yake cewa fa iza madahtu muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi muhammadi yace inna yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da qasidata to kuma a lokacin fa ita qasidata wa ma ina yabanta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka Allah ya ba mu albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama dukkan alkhairi da yake wannan guri Allah ya hada mu a cikin sa wanda suka shirye wannan maulidi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kai wannan al'amari na alkhairi gaban sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba yi kamar Allah ya biya mana bukatun mu albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.